sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zancen zama murtajar da Usmanu ni ji shi har gwandu su fi ba wata sukutun sa Kano Usmanu ya sai da mu ai
wanga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دبو ديادكم جنجناوا سنتبتما الله سبحانه وتعالى وندتك إيا وسا دكما قدرا ورسا يساكي بامو داما مكداو تكي ونن شري ميتا ari albarka shirin ayyukan mujaddadi da muqarraban shirin dake kokarin dauko muku aikace-aikacen da daular Usmaniya ta yi domin kuma sanin ayyukan da wannan daular Usmaniya ta aiwatar cikin shekara 100 a wannan yankin nan namu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi muna cikin littafin Umdatul Ubadi littafin dake bayani game da abubuwan da ya kamata mu yi ibada ga Allah yi ibadodin da ya kamata a ce kai mu ambaci sallah mu ambaci azumi mu ambaci sadaka muna cikin zikiri wanda zikirin shine nan gurin saboda zikiri muhimmi ne kwarai da gaske nan shehu ya fadada ya kawo da sai madadama wanda ke nuna muna muhimmancin kai zikiri ga Allah yake nuna muna muhimmancin kai addu'a ga Allah subhanahu wataala satin da ya gabata mun kawo daidai inda yake magana game da hadisi ne tabbata cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim hadisin aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masuyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya rasu a bisa kafafunta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya wanta na cikin bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka binne manzo Allah a dakin ta wanda aka tambayi manzo Allah a duniya wa ka fito yace aisha aka ce wannan cikin mata ne maza fa yake babanta aisha dai wannan dai aisha nan dai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hadisi 2210 aisha nan dai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa fifi kunta da kuma fifi kun sauran matan kamar abincin nan mai tsada a mahangin larabawa wato as-sarir saman dukkan sauran abinci aisha nan da Allah subhanahu wataala ya kabi rayuwarta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana 57 aisha nan da aka binne a baqi'a muna fata Allah subhanahu wataala ya jika aisha
daga ta nazirni iral tunan fa subiyal bayina da jerena ina da tinzan da na fuska izira fadaita da tawiliya ta fu'anu ina da
wannan mujaddidi ya kawo hadisin ta a wannan gurin yana cewa wa min zalika ma jaa fi sahihayn aidan أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ ملجأه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kwanta ya kai inda yake kwantawa ya kai shimfidarsa ya kai gadonsa zai kwantawa nafasa fi yadai zai tufa a hannuwansa waqara bil muawwidhataini zai karanci al muawwidhataini kenan zai karanci muawwidhataini qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas to sai ya tufa ma hannuwansa idan ya tufa ma hannuwansa wa masaha bihi majassadahu sai shafi jikinsa gaba daya in zai kawo bisa gadonsa kami ya kwanta sai karanci qul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa karshenta qul a'udhu bi rabbin nas har zuwa karshenta sai tofa ma hannuwa idan ya tofa ma hannuwa so daga nan kuma sai shafa ma jikinsa a duk inda hannuwa suke iya kaiwa a jikinsa da fuska da kai da baya da kafafuwa da ko ina inda hannuwa tana iya kaiwa sai ya shafa in ya shafa sai kwanta wannan babban tsari ne idan kai wannan Allah zai kare ka ba wani abin da zai biyuwa wanda zai cuta maka in maciji ne in kunama ne in maye ne in aljani ne in waye ne duka ka roki Allah tsare ka domin abin da kake cikin su cikin addu'ar da kai qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa kajiya kana roƙon Allah ubangijin falaqi ya tsare ka daga sharrin duk abin da Allah ya halitta kaga duk halitta Allah Allah ya kare ka ba wata halitta da za ta iya cuta maka kuma wa kar roƙa ya kare ka Allah Allah kan roƙa kare ka ka kare wa inna addu'in gaba daya da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas duk tsari ne kai ba wani abin da kake cikin sa in ba tsari ba neman tsari ga Allah to ka kare wannan addu'ar sai ka tuha ga hannuwa sai ka shasha ha majikin ka gaba daya da wata cuta da wani rashin lafiya da wani abin da ya shafi wata matsala ta wani abu duk Allah ya kare ka da wani hasidin idza hasada wani mai hasada da wani mukiinka duk Allah ya kare ka da wasu ɗan fashi da makami da wasu ɗan kinnafa da wasu waye da wasu duk Allah ya kare ka da wasu ɗan adawa to duk kai magani su a wannan lokaci inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwantawa to zai wannan sai karanta sai shafi cikin sa gaba daya wa fi riwayatin fihi mujaddadi yake cewa a wata riwaya kuma fihi ma cikin sahih bukhari da sahihi muslimi har yanzu domin wancan cikin sahihi bukhari cikin sahihi muslimi yake to wannan ruwaya ita ma kanta tana cikin sahihi bukhari tana cikin sahihi muslimi shehu yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kasance iza awa ila firashihi idan manzo Allah zai kwanta bisa shimfidarsa kulli lailatin ko ne dare jama'a kafai zai ta tara hannu ta hunansa summa nafasa fihi ma sai tofa a cikin su wa qara fihi ma sai karanta a cikin su wannan ruwaya ita ce ta fassara mana wacce dai mu wacce abin da take zai tofa sannan ya karanta wannan kuma take zai karanta sannan ya tofa to kaga wannan ita ce ta fassara wacce ba zuwa zakai kai ka tofa sannan ka karanta ba a'a sai ka karanta sannan ka tofa wannan shine wannan ruwaya ta fassara wacce kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tara hannuwansa bayan ya tara sai ya karanta wa innan qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas bayan ya karanta wannan karantawa so sai ya tofa ma wa innan hannuwan nasa sannan sai ya ce nan kuma kaga ruwayar sai ta ambaci ma sura uku sai mu kanta ambaci sura biyu ne kacal qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas amma wannan tace a surorin nan guda uku gaba ɗaya yake karantawa kenan qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas to wayannan guda uku sai ya tara hannuwansa sai ya karanta su sai ya tofa sai shashaha ma jikinsa ko ina qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas qul huwallahu kenan qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wace ruwaya ta ambaci guda biyu wannan kuma ta ambaci guda uku to dukkanin su ko ne kana yayi amma dai ka karanci ukun nan kamar da wannan ruwaya ita ce ke fassara mana wacce ita ce yafi ka karanci qul a'udhu birabbil falaq ka karanci qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas summa masa bihi ma masa da'a min jasadihi yabda'u bihi ma ala ra'sihi sai ya faro bisa ga kai in zai shahawa tunda jiki ne gaba ɗaya zai shahawa ina yake faruwa sai wannan ruwaya ta gaya mana inda manzo Allah ke farawa take manzo Allah na faruwa bisa kai ne in ya faro bisa kai wa fi wajhi sai biyu da huska wa ma qabala min jasadi da jikinsa gaba irin gabansa duka sai ya fara to sannan sai koma baya kuma jiki nan duk inda jikin hannunsa ke kaiwa yaf'alu zalika salasa marrat kuma wannan ruwaya take yana haka so uku in yayi so da ya shahaya yasaki annabi ya karanci qul a'udhu birabbil falaq ya qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sai shashafa ya kari na uku qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ya karance su duka surori nan sai shashaha jikin sa so uku sallallahu alaihi wasallam yake wannan so uku kamin ya kwanta kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana abubuwa wanda ke kawo tsari ga jikin sa tsari a kasarsa wanda wannan shine mafi yawan abun da ke damuwar mu a yanzu duk imani mu ya koma ga kwayoyi imani mu ya koma ga allurai imani mu diya koma asibiti imani mu diya koma bi ya kamata a ce ba hana muna mu sha kwayoyin ba hana muna mu sha wayannan magungunan ba amma what is the problem ya kamata matsayin ka na musulmi ka rinka samu wayannan addu'o'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin kariyar da Allah zai baka kaga irin lafiyar da Allah zai baka duk rashin lafiyar da ka sani in kana addu'a Allah zai maka saukinka Allah zai warkar da kai ga addu'o'in da ake Allah zai kare ka duk wani abun da kake je kai addu'an nan kar ka dauka cewa a ni ina da sojoji masu kare ni ina da kyan sanda masu kare ni a gwamnati mu tana da kare wallahi gwamnati ba ta iya kare ka yi addu'a ga Allah Allah shi ke karewa ba wanda yake kare ka wallahi in ba shi ba saboda wa'annan addu'i manzo Allah yana yin su ne domin kariya kun ga abun da ke faruwa a kasar mu bala'in da ke faruwa a kasar mu yana da natijar rashin addu'o'in mu kyawawa addu'o'i a kasa kyawawa addu'o'i a shugabanni kyawawa addu'o'i a malaman mu kyawawa addu'o'i a rayuwar mu gaba daya ya muna karamci yanzu da wahala kaga mutu ya samu lokaci ya ji ya arwallah ya samu ya zauna ya natsu ya maida hankalinsa ga Allah ga ubangijinsa ya yi addu'a ga abin da ke amfani abin da ke zama amfani gare shi da al'ummarsa bamu da wannan kaga mutum talauci ya addabe shi matsaloli sun addabe shi rashin zaman lafiya ya addabe shi sabani tsakaninsa da abokin zama ko abokiyar zama ya addabe shi sabani tsakanin misa zama koci ya addabe shi dan adawa sun sawo shi gaba amma bai da lokacin da zai addu'a bai da lokacin da zai wa Allah addu'a bai da lokacin da zai fashe wa Allah kuka zai ya fashe da kuka yana roko Allah bai da wannan lokacin kawai dai shikenan a'a ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo nan duk imani ne ya tsaya ga bayin wai mutane ke iya kawo mai zaman lafiya a mutane ke iya kawo mai lafiyar a kwayoyi ke bashi lafiya duk amma shi mu kyan kwaya wannan yana da ci rashin wato rashin sanin muhimmanci irin wayannan ababen da su mujaddadi ke son su azamu a kansa mujaddadi suna son su mu fahimci cewa lalle wallahi wayannan addu'in to suna da muhimmanci wajen suna da tasiri a wajen lafiyar mu suna da tasiri a wajen zaman lafiyar kasa gaba daya suna da tasiri a wajen samun kwanciyar hankali da samun bunƙasar tattalin arziki suna da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa kaga manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kowa daraja wanda ya kowa abin kaga abin da yake so uku sai ya tofa ma hannuwansa kamin ya shesha hama jikin sannan ya kwanta sallallahu alaihi wasallam amma kai yanzu da ka zo bisa shimfiɗa shikenan bishim ka kwanta ba wani zikiri ita ma matar ka an zo an kwanta duka babu wani zikiri haka za a kwana kuma da sa'a ta shikenan an kama haka rayuwar take to ya za a yi malaria ba ta addabar ku ya za a yi taifin bai addabar ku ya za a yi su alsa ba za su kawo hari ba ya za a yi shi diabetes ya za a yi waina bo masu ya za a yi an fashi da makami ya za a yi duwayen matsalolin ya za a yi magani su so waina duwayen suna da tasiri mu fahimci wannan kwarai da gaske shine mujaddadi ke so ya dora hannunmu akan sa domin mu fahimta Allah ka sa mu gani qala ash-shaykh mujaddadi yake cewa ash-shaykh qala ash-shaykh Jamaluddin fi kitab an-nurayn inda iradi hadha al-hadith fayanbaghi al-iqtida'u bihi fi kulli af'alihi wa aqwalihi sallallahu alayhi wa sallam mujaddadi dauko maganar ɗaya daga cikin malamai wanda yake yawan dauko maganganun sa wato Jamaluddin Muhammad kenan a cikin littafin sa an-nurayn sai yake cewa wannan hadisi na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Bukhari da Muslim wanda ya nuna mana manzo Allah yana addu'i kuma ya to ya karanci kul huwallahu da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas ya tofa ma jikinsa mal yake wannan hadisi fayanbaghi al-iqtida'u bihi ya kamata ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hadisi yake ba shi ba ya kamata mu zama masu koyi da manzo Allah fi kulli af'ali dukkan ayyukan manzo Allah ya kamata mu koyi da manzo Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kamata matsayin mu na musulmi mu dinga koyi da manzo Allah shi wani zikiri manzo Allah ya sai mu yi wuce sallah manzo Allah ya sai mu yi ya manzo Allah ya rayu sai mu yi ya manzo Allah ya zama da matansa sai mu yi ya kamata matsayin mu na musulmai mun kai da manzo Allah mun kai da Qur'ani to mu dinga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawali haka waje maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka abinda mujaddadi yake so ya tabbata mana a wannan gurin kenan Allah ka sa mu gani sai kuma mujaddadi ya kawo mun hadisi na gaba wanda wannan hadisi yana cewa wa min zalika aidan ma jaa fi sahihayn aidan anil barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati thumma taji ala shikika al-ayman wa qul allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka kabarin sananan falastinawa wato kuma suka ce a ramla ne to kuma duk dai ana tare kuma shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 34 Allah karbi rayuwarsa a nan falastini ko kuma a ramla Allah jikan Ubada ibn Samit mujaddadi ya kawo mana hadisin Ubada ibn Samit wanda ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah yana cewa man ta'ara min al-layli duk mutumin da ya farka cikin dare Allah ya sa ka farka ka tashi yani sai kaza shine wa fasara mana waye farka shine ma'ana ta'ara wato ya farka fa qala sai yake fada bayan ya farka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfir li awda'a usjibala fa in tawadda'a wa thumma salla qabla as-salati manzo Allah ce duk mutumin da ya farka yayin wannan addu'a tana cewa la ilaha illa Allah ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake wahdahu la sharika la shi kadai yake mai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shike da mulki yana bada shi ga wanda yake dama ya hana shi ga wanda yake dama shike da mulki mutlaqi wa lahul hamdu shike da godiya sama da kasa suna godiya wa Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da yake kai Allah iko walhamdulillah ba abin da kuma yafi karfin Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ma Allah wa subhanallah tsalki da daukaka ya tabbata ma Allah wala ilaha illallah ba wanda ake bautawa dai har yanzu dai in ba Allah ba wallahu akbar Allah shine mai girman da yafi duk mai girma wala haula wala quwwata babu karfi babu dibara in ba Allah ba baka da wata dibara baka da wani karfi sai ga Allah Allah dai ke da karfi shike da dibara baka isa ka wa Allah dibara ba baka isa kai wata dibara ba ba tare da taimakon Allah ba shi Allah shine al-aliyyul azim mai madaukaki mai girma allahumma ighfirli Allah ka gafarta mini shikenan da ka karo na sai kace allahumma ighfirli Allah ka gafarta mini au da'a ko kuma ka je kawai dai kai addu'a yayi addu'a ga duk addu'ar da yake dama bayan ka farka ka fadi wannan addu'a to duk abin da kake bukata roki Allah yana yiwa bukatocin ka na duniya ne ina wa bukatocin ka na lahira ni roki Allah kawai da ka kare wannan bayan farkawar ka roki Allah inji manzo Allah ustujiba la mutumin da yaka za a karba masa ka kai wannan addu'a Allah zai karba maka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawabba manzo Allah ce idan ko yayi arwallah summa salla yayi salla qubila salatu za ka bi sallarsa sallallahu alaihi wasallama kenan idan ka farka kai wannan addu'a kai wannan zikirin to ka je kai duk wata addu'ar da zaka yi yanzu duk wata bukata ta ka kawo ta yanzu sai kai da kai Allah zai karba ni manzo Allah garanti daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ubada ibn Samit wanda mujaddidi ya kawo mana wannan guri yace kuma idan kuma baka mai addu'ar ba a ka je kai sallah da kai sallah Allah ya karba ka san ku abin da zaka samu idan kai sallah Allah ya karbe ta ai Allah dai ya sani a ce yau kai sallah Allah ya karbi wannan sallar ka san matsayin ka a wajen Allah Allah ka karba mana ibadodinmu Allah ka karba mana ayyukanmu mana yake cewa mujaddidi min dalika ma jaa fi sayyaini anabi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya al-hasana min Allah wal hulmu min ash-shaytan faman ra'a shay'an yakrah falyatfal thalathan an yasarihi wa yata'awwaz billahi min ash-shaytanir rajim fa innaha la tadurruhu shi kuma wannan hadisi wato hadisi ne wanda ke koya muna yadda zaka idan kai mahulki idan kai mahulki na kware ga yadda zaka yi idan kai mahulki wanda ba na kware ba kuma ga yadda zaka yi idan na kware ne sai ka roki Allah tabbatar ma da wannan alkhairi kuma karka fada ma kowa in ba masoyinka ba idan kuma ba na kware ne ba kai wannan addu'ar kuma karka gaya ma kowa ko masoyinka karka gaya ma hadisin ya tabbata ne a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim kenan hadisin mutafa alaihi kamar da mujaddidi ambata wannan gure sannan kuma an samu shi ta hannun sabi manzo Allah Abu Qatada wane ne Abu Qatada Abu Qatada dai mutumin Madina ne al-Ansari ne kuma shi ake ce mafarisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato mahayin dawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Qatada kenan al-Haris ibn Rabi'i sunansa kenan Al-Haris ibn Rabi'i Abu Qatada al-Ansari ya halarci yakin Uhud kuma da sauran guraren da manzo Allah ya taka kafa ya gito da dare da shi aka ji yana da hadisi 170 ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 54 a garin Madina radiyallahu ta'ala an wannan sabi manzo Allah Abu Qatada kamar yadda yazo a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya al-hasana min Allah mahulki na kwarai mai kyau wanda kake so eh mulki gaji Allah bude maka Allah ya baka kaza ka shiga aljanna misali ko ka samu duniya misali ko ka samu kyakkyawan mulki dai wanda ake da adam ke bukata yace wannan daga wajen Allah ne Allah ke kawo wannan bushara idan kai irin wannan mulkin ka gode wa Allah Allah ya kawo mashi wal hulumu min ash-shaytan amma irin mahulkayin da ba sa da kyau kwashi kwashi mahulkayin da ba sa da kyau kai mulkin an biyo kaza a kashi kai mulkin ka fada ruwa kai ko mulki kai kaza eh wannan mulkan da ba sa da baka jin dadin su ba su da dadi su kuma shedan ne ke yi ma wannan yake fa marra shay'an yakrahu duk mutumin da yayi mahurkin wani abun da baya so falyat ful salasan an yasarihi sai ya tofa so uku hannunsa na hagu wa ya ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ya roki Allah ya tsare shi daga shedan fa inna halata durru to wannan mulkin ba cuta masa kenan idan kai wannan mulkin da baya da kyau sai ka tofa bangaren hannunka na hagu so uku kana addu'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim to a'udhu billahi minash shaitanir rajim to so uku kana tofawa kana roko Allah tsare ka domin shedan ne kamar da manzo Allah ce irin wannan mahurkin shedan ne kenan ka roki Allah ya kare ka daga sharri wannan shedan kana tofawa hannun hagu so uku manzo Allah ce idan kai kan wannan mahurkin bai cuta maka Allah zai kare ka Allah zai kawo ma agaji zai kawo ma dauki wannan kenan abunda mujaddadi ya gaya mana kenan a wannan guri sai kuma mujaddadi ya saki kawo mana wani hadisi har yanzu kenan in mun fahimci wannan mahulki kala biyu ne akwai wanda mutum ke so akwai wanda baya so kamar yadda muka yi bayani wanda kake so kaga zaka yi addu'a ga Allah Allah tabbatar ma da wannan wannan kuma zaka yi addu'a Allah kare ka daga sharrin shaytan in na kure ne kaka gaya ma kowa sai masoyinka domin ka gaya ma wanda ba masoyinka ba dan hasa da kani yana iya yi ma sharri amma in ka gaya ma masoyinka to shi kuma zai kare ma addu'a Allah ya kara tabbatar ma da wannan alkhairin da ka gani ina fata an gano amma sharri kowa kaka gaya maka baji domin manzo Allah na cewa maholki in ba a fassara shi ba to yanana yana yuwa ya tabbata yana kai ya tabbata amma ya kamata rashin ya tabbata to Allah ka skare mu to saboda ka karka fadi in dai mugu ne wannan hadisi wanda mujaddidi ya saki kawo mana na gaba kuma yana cewa wa min zalika ma jaa fi sahihayn aidan an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man qala la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له كإدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له هرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى امسى ولم يأت احد بافضل مما جاء الا رجل امل اكثر منه wannan hadisi na Abu Huraira wanda mun sha fada muku ko wane ne Abu Huraira Abu Huraira dai daga cikin sahabban da sun kafi kowa ruwaito hadisi daga banzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya fi kowa ruwaito hadisi kuma mun sha fuga ya muku cewa ya samu addu'a ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu masu muhimmanci addu'ar ta farko da akai masa ta Allah ya bashi harda kuma Allah ya bashi harda addu'a ta biyu akai addu'a Allah shirye da mahaifiyarsa kuma Allah shirye da ita sunansa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi muhafiz cikin Huffazus Sunna ina da hadisi kusan 2374 kuma ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 59 lokaci yana dan shekara 78 Abu Huraira yake cewa kamar yadda mujaddadi ya kawo mana a wannan gurin yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce man qala la ilaha illa Allah wanda yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ba wanda ake bautawa da cancanta in ba Allah ba shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shike da mulki shike da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan addu'a ka fade ta fi yawmin 100 marra wanda biya fade ta so 100 aini daya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كغبا وهلا سو دري عيني ديا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كارين كفدي سو دري فيلا ينا يوك كركسا صلى الصبح كاي 20 صلى العصر صلى الظهر كاي 20 صلى العصر 20 sallar magariba 20 sallar isha 20 in ka hada 20 so biya ka samu 100 to da kai haka shikenan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam